tara mutane mu mummore kika cikin dama da ni sunan kina na wa'azin zani Bye.